daya bayan Ganduje da Tambuwal suka rika murna kenan a harabar kotun koli wanda a yau ta zauna ne da alƙalai biyar maimakon bakwai. Shugaban alƙalan Najeriya Justice Tanko Muhammad bai halarci zaman ba a lokacin da kotun ta yanke wannan hukunci. Justice Sylvester Unguta ne ya jagoranci alƙalan waɗanda suka hada da Justice Aminu Augi da Justice Kudirat Kekere Eko da Justice Olukayode Ariwoola da Justice Uwani Abba Aji. Daga cikin waɗanda suka jagoranci shari'ar Ganduje, barista Ibrahim Muktar ya yi bayani akan hukuncin yana cewa
gabaki ɗaya ba samu alƙali kwaya ɗaya ba da ya ce akwai kuskure a zaben Dr. Abdullahi Umar Ganduje. Wannan ya nuna wato ingancin zabensa, kuma cewa ra'ayin mutane ne, kuma zabensa akan tsari ne na doka, saboda ko alƙali ɗaya a cikin alƙalai 14 ba samu guda ɗaya da ya ce akwai kuskure ba. Kuma yau kotun koli haka ta jaddada cewa zabensa daidai ne, kamar yadda kotun Kaduna sai kara ta faɗa, haka kuma tribunal ta faɗa. So muna matuƙar farin ciki, kuma wannan yana gaya wa mutanen Kano cewa zaben da suka yi kotu ta yi da shi, kuma Dr. Abdullahi Umar Ganduje shi ne shugabansu, shi ne gwamnansu, kuma babu kuskure a zabensa kamar yadda aka so a nuna cewa akwai kurakurai. Kotu ta yi watsi da duk abin da aka gabatar a gabanta.
Amma ga barista Umar Hussaini Tudun Wada, ɗaya cikin lauyoyin da suka kare Abba Yusuf Gida-Gida, ya ce yana fatar wannan hukunci shine zai zama mafi alheri a gare su.
Hukunci ya zo mana a bazata don mun zo da ƙarfinmu cewa muna tare da nasara. Kuma yadda muka fara, to dama shi hukuncin kotu haka yake, a cikin biyu ne, ko kai nasara ko ka samu akasanta. To tunda wannan kotu ce ta ƙarshe, mun rungumi ƙaddara kuma za mu raka shekara uku kamar yau ne insha Allah. Shari'a sabanin hankali, kuma alƙalan nan hawa ne daki-daki. Wani yafi wani ilimi, wani yafi wani ilimi, kamar kotun da ka ganta da daga ƙasa zuwa ta tsakiya zuwa ta ƙarshe. To mu yadda za mu kalli abin daban akan su yadda suka kalli abin. Mu dama kafin hakan mun yi addu'a Ubangiji Allah ya zaba jihar Kano abin da ya fi zama alkhairi a gare ta. Saboda haka ba za mu yi baƙin ciki ba. Baƙin cikin mun rasa ba mu bane. Amma dai zaɓin Allah kuma shi dole mu rungume shi. Hakan ne fa alkhairi a gare mu.
A halin yanzu ana jiran sakamakon hukuncin jihohin Bauchi da Plato da jihar Benue wanda ake yi a halin yanzu. Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.